الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata. A yau muna daya ga watan Rabi'ul Awwal, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 27 ga watan tara shekara ta 2022. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, shine muqaddima ta risala ta Abdullah ibn Abi Zaid al-Qirawani rahimahullahu ta'ala. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Misali, kulaburu zuwa kun wa'azi yana buƙatar neman izinin mahaifa ƙwarai da gaske. In sun baka izinin tafiya ka tafi, in sun buƙaci zaman ka kusa da su, wajibi ne, dole ne ka zauna da su. Domin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani sahabi daga birnin Yaman daga Nas ya tashi ya yi hijira ya zo birnin Madina, yake faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce: ya Rasulullahi, na yi hijira zuwa gare ka, kuma na zo ne daga Nas domin in jihadi ya motsa a fita da ni. Manzon Allah sai yake tambayar shi: shin akwai wani daga cikin mahaifanka a raye? Sai yake cewa: gaba ɗayansu a raye suke. Manzo Allah sai yake ce masa: to koma, in sun baka izini ka dawo, in ba su baka izini ba ka ci gaba da zama da su. Manzo Allah ya ce: fafihi ma fajahid, jihadin naka ka sarrafa shi game da yi musu da. To dan haka shi kwa zuwa wa'azi wani nau'i ne na jihadi. Dan haka shi kwa da'a ga mahaifa, zama da su da kyautata musu da yi musu hidima, wannan wajibi ne. An gane ku? Wajibi ne. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi ya gabatar da da'a ga mahaifa akan jihadi. Hadisin da Abdullahi dan Mas'ud yake faɗa, yake cewa: na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wani aiki ne ya fi soyuwa a gun Allah subhanahu wa ta'ala? Manzon Allah ya ce masa: as-salatu li waqtiha, yin sallah a lokacinta. Na tambaye shi sannan sai mai manzon Allah sai ya ce: birrul walidai, sannan sai kyautata ma mahaifa. Sannan sai mai manzon Allah ya ce: thumma jihadu fi sabilillah, sannan yaki domin ɗaukaka addinin Allah. a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar da da'a ga mahaifa akan jihadi. Dan haka dai bayani ya gabata a darasin mu na Bulughul Maram a cikin kitabu a bayanin mu akan wani a kitabul jihad, cewa shi jihadi farilla ce mai wadatarwa sai dai a cikin wasu halaye guda huɗu. Wannan a magana mafi rinjaye farilla ce mai wadatarwa, idan wasu suka tsaya game da tabbatar da shi to sun sauke ma saura. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama so da yawa yakan tura runduna ta yaki su fita su tafi fagen daga, shi kuma yana zaune a birnin Madina. Kuma ga ya fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fid din walyunziru qaumahum idza rajau ilayhim la'allahum yahzarun. Da wannan aya malamai suka kafa hujja cewa shi jihadi matsayinsa farilla ce mai wadatarwa, ko mu ce hukuncinsa farilla ce mai wadatarwa. Yakan zamanto farilla ta ainihi akan mutumin da, ko kuma mu ce abu na harko lokacin da kafirai suka kawo dauki da mamaya akan mu'minai, to duk wanda zai iya kawo kokari da gudunmuwa domin a ije bala'insu da musibarsu ya zama wajibi a kai shi. A wannan hali ba maganar neman izinin mahaifa. Gane ku, lokacin da kafirai suka kawo mamaya akan jama'a ta musulmi ba maganar neman izinin mahaifa, ya zama farilla ta aini. Hali na biyu, lokacin da mutum ya fita fagen daga, kafirai na matsowa kukuna matsawa, to wannan hali ya zama wajibi, juyawa da baya haramu ne. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, ya ayyuhal ladhina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Haka kuma ya koma faɗa, ya ayyuhal ladhina amanu idza laqitum alladhina kafaru zahfan falatu walluhum al'adbar. Hali na uku, lokacin da shugaba yayi kira yace ku fito, to duk wanda shugaba ya ayyana shi to jihadi ya zama wajibi a kansa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, ya ayyuhal ladhina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi saqaltum ila al-ard araditum bil hayati dunya min al-akhirah al-aya. Haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, wa idza stumfirtum fanshuru, in an nemi cewa ku fito fagen daga, manzo Allah yace ku fita. To hali na hudu shine malamai suka ce, lokacin da musulmi suke da bukatar ka matuka, akwai abin da babu wani wanda zai iya tsayawa matsayinka in banda kai, to jihadi ya zama farilla ta ainihi. Kamar misali, musulmi sun mallaki wani makami ba wanda ya iya sarrafa shi in banda kai, to jihadi ya zama farilla ta ainihi a kanka. Amma in banda waɗannan halaye guda hudu, jihadi farilla ce mai wadatarwa, idan wasu suka fita sun sauke ma wasu. Amma shi tsaa ga mahaifa farilla ce ta ainihi, wani baya sauke ma wani. Dan haka dai a takaice, zuwa wa'azi sai da izinin mahaifa. In sun ba da izini mutum ya je, idan ba su ba shi izini ba ya zama tilas ya zauna.
Na'am. Wannan kamar akwai zakka cikin da
duk abin da ake nomawa akwai zakka a cikin shi, kamar yadda da yawa daga cikin malamai akan haka suke. Amma tare da cewa jumhurin malamai sun kayyade abinda yake ajiyuwa, kuma abinda aka rike shi a matsayin abinci, wannan wajibi ne akan shi. Don haka gujiya akwai zakka a cikinta, aya akwai zakka domin ana fitar da mai a cikinta, haka rige shi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun bayani ya gabata akan wannan gaba shine fadar malam da ya zo da ita, wadda mas'ala ce daga cikin mas'aloli na aqida, wanda ya zama wajibi akan dukkan wanda ya yi imani da Allah da ranar kiyama ya kudirce ita wannan mas'ala shine malam yake cewa wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'athu man yamutu kama bada'ahum yauduna. Lalle alkiyama mai zuwa ce babu kokonto game da zuwanta. Wa anna Allah kuma lalle ubangiji mai girma da daukaka yab'athu man yamutu, duk wanda ya mutu ubangiji subhanahu wa ta'ala zai rayar da shi, kama bada'ahum kamar yadda ya faru halittar su a farko a babu su yauduna, haka za su dawo kamar yadda suke ba tare da wani abu ya rabu ko ya dabu. Yadda mutum ya rayu yadda Allah ya halicce shi a farko, to haka zai dawo a yinin alkiyama. Lafazin as-sa'a anan kamar yadda bayani ya gabata abinda ake nihi ita ce alkiyama, tashi bayan mutuwa shine ake nihi da as-sa'a anan, tare da cewa lafazin sa'a a larabci shine wani dan yanki wanda yake na zamani, yanki wanda yake na zamani. To amma abinda Allah yake nufi da sa'a kamar yadda ya ambata a cikin Alkur'ani, wato shine tashi bayan mutuwa, wanda tashi bayan mutuwa nasi ne na Alkur'ani ya wuce hadisa, ba haka hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce hadisa, ba waɗanda suke tabbatar da alkiyama mai zuwa ce babu kokonto game da zuwanta. Kuma bayani ya gabata ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin Alkur'ani ya bi wasu hanyoyi guda uku domin tabbatar ma da bayinsa cewa alkiyama tabbas ce. Hanya ta farko faɗakar da su game da farkon halitta ta mutum. A duk lokacin da ɗan adam zai tattara tunaninsa ya waiwaya ya lura da tushen halittarsa, to wannan zai kai shi zuwa imani da wato alkiyama. Saboda in ka tsaya ka lura da tushen halittarka a can dadi babu kai, ubangiji subhanahu wa ta'ala ya samar da kai da hikimarsa ta hanyar dugon maniyi wanda yake daga a cikin mahaifar mace. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicce ka ya daidaita halittarka ya busa maka rai kuma ya nuna maka hanyar da zaka fito daga cikin cikin mahaifiya zuwa wannan rayuwa ta duniya. Kana shigowa wannan rayuwa ta duniya shi ya hore maka ci ya hore maka sha da duk wasu abubuwa na bukatun rayuwa, ya tarbiyyantar da kai har ka kai lokacin da ka shiga hayyacinka, ya kallafa maka wasu dokoki nashi. To duk lokacin da mutum zai yi tunani game da tushen halittarsa, to wannan zai kai shi zuwa imani da yinin alkiyama. Kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa a walam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. ubangiji ta'ala yake fada wai shin yanzu dan adam bai san da cewa mu ne muka halicce shi daga dugon mani, sai ga maka shi yana wato mai matukar jayayya da mu, yana mai bayyanar da jayayyar shi a fili. Wa daraba lana mathalan, ya buga mana misali, an gane ko, wa nasiya khalqa, kuma ya manta asalin halittar shi. Menene misalin cewa man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim, wai wane ne ya isa ya rayar da kasusuwa waɗanda suke rududdugaggu, ma'ana bayan kashi ya rube ya rududdige ya zama ƙasa, wai wane ne zai rayar da shi? Ubangiji ta'ala yace qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra, ce da shi ubangijin da ya fara halittar wannan rai a farkon karo shine zai dawo da ita. Wa huwa bi kulli khalqin 'alim, kaga anan kenan in ka tsaya ka lura da tushen halittar ka wannan zai karfafa maka imani game da tashi bayan mutuwa ita ce alkiyama to haka in ka koma cikin suratul hajj ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min alba'ath fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum har izuwa karshe ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi bayani sai yake cewa zalika bi anna allaha huwal haqq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur da sauran su dukkan waɗannan hanyoyi ne waɗanda suke tabbatar da wato tashi bayan mutuwa kenan in har mutun ya tsaya ya lura da tushen halittar sa zai yi imani da alkiyama hanya ta biyu shine fadakar mu da bayi game da rayar da ƙasa bayan bushewar ta an gane ko bayan ƙasa ta bushe ubangiji subhanahu wata'ala yakan rayar da ita ta hanyar saukar da ruwa daga cikin girgije wanda wannan wato dalili ne wanda yake tabbatar da tashin alkiyama a wannan aya da muka ambata fadar Allah subhanahu wata'ala da yace watar al-arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a hatazzat warabat wa anbatat min kulli zawjin bahij sai yace zalika bi anna allaha huwa al-haqq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur haka can cikin suratul a'raf wayyiji ta'ala na fada wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idha aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat sai ce kadhalika nukhriju al-mauta la'allakum tadhakkarun yadda muka rayar da ƙasa bayan bushewar ta bayan mutuwar ta ubangiji ta'ala yace haka muke fitar da matacci ayini na alkiyama la'allakum tadhakkaruna wato dan ku galgadu ku wa azduku tabbatar da cewa alkiyama mai zuwa ce hanya ta uku fadakarwa game da wato halittar sammai da kassai duk mutumin da ya tsaya ya kalli ya lura da halittar sama da kasa to wannan zai zame masa jagora akan imani da tashi bayan mutuwa saboda in ka kalli sama yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ta da girmanta ya tsaida ta ba tare da wani ginshiki da ya tukare ta ya saka wasu manyan halittu nashi a cikinta rana da wata da taurari yadda kuma yake keta sama ruwa yake sauka haka idan ka kalli ƙasa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa ta da girmanta ya kange ta da manyan duwatsu ya keta ƙoramu a cikinta ya keta hanyoyi ya ƙawatar da ita da itace da tsirrai wannan dalili ne wanda yake tabbatar da tashi bayan mutuwa kamar yadda ya faɗa la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsara an-nas la ya'lamu ubangiji ta'ala yake cewa lalle ne wato halittar sammai da kassai ya fi girma game da halittar mutum sune dai mafi yawan mutane ba su san da haka ba kenan in ka tsaya ka lura yadda Allah ya halicci wannan sama a babu ita Allah ya samar da ita to ta yaya bayan ka rududdige ka zama kasa dawo da kai ya zama to wani aiki abu ne mai sauki agun Allah subhanahu wa ta'ala rayar da matacci bayan sun mutu bayan sun rududdige sun zama kasa abu ne mai sauki agun Allah subhanahu wa ta'ala ba wani abu bane ba wanda yake na kai ruwa rana abu ne wanda ya fi kyautawar ido gaggawa kamar yadda ya faɗa wa ma amuru sa'ati illa kalamihi al-basari aw huwa akram lamarin tashi bayan mutuwa shine alkiyama ubangiji ta'ala yace bai zamanto ba face kamar kyautawar ido ne sai yace bal huwa akram bar ma yafi kyautawar ido gaggawa to dan haka waɗannan sune hanyoyi guda uku kuma bayani ya gabata shi wannan tashi na yinin alkiyama gangan jiki wanda bayi suka rayu da shi a rayuwar duniya shine Allah subhanahu wa ta'ala zai dawo domin ya hadu da rai mutum ya dandane sakamakon abin da ya shuka a rayuwarsa da duniya in alkhairi ne to zai dandane ni'ima da jin dadi wannan gangan jiki da ka rayu da shi da ran sune za su ji dadi game da wannan ni'ima in ma abin da mutum ya shuka a rayuwarsa sharri ne da mugunta wannan gangan jiki da mutum ya rayu da shi zai hadu da ran da aka zare ya dandane wannan ukuba aini na alkiyama shi yasa ai can masu inkarin alkiyama Allah yake kissanta mana fadar su bala ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala alkafiruna hadha shay'un ajib a idza mitna wa kunna turaba dhalika raj'un ba'id kada alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz ubangiji ta'ala yace bari dai su waɗannan mutane sun yi mamaki game da zuwan wani mai galgadi daga cikin su waɗanda suka kafirce ma ubangijin su suka ce hadha shay'un ajib wannan abin da yake fada na tashi bayan mutuwa abu ne wanda ya kai mutuka a wajen mamaki suka ce a idza mitna wa kunna turaban shin yanzu idan muka mutu muka zamanto kasa muka rududdige za a dawo da mu kamar yadda muke suka ce zalika raj'un ba'id wannan dawowa da ake fada suka ce abu ne wanda yake mai nisa ma'ana abu ne wanda ba zai taba yiwuwa ba ubangiji ta'ala ya maida musu martani yace kada alimna ma tanqusul ardu min tabbas muna sane da abinda kasa ta tauye na gangan jikin su wa indana kitabun hafiz ubangiji ta'ala yace abun mu ne ke da littafi wanda yake mai kiyaye dukkan abinda aka tabbatar a cikin sa baya tozarta ko mun kankantar shi to kaga anan ni Allah yake fada cewa kada alimna ma tanqusul ardu minhum tabbas muna sane da abinda kasa ta tauye na gangan jikin su wannan gangan jiki da kasa ta cinye shine Allah subhanahu wataala zai tattara ya dawo da shi kamar yadda yake ainin alkiyama kuma haka in ka koma kissa ta annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya roki ubangijin sa yace arini kaifa tuhyil mauta ya ubangiji na nuna min yadda kake rayar da matacci nuna min yadda zaka rayar da matacci a yinin alkiyama ubangiji ta'ala yace masa awalam tu'min shin baka yi imani ba ya kai Ibrahim qala bala Ibrahim alaihi salam yace kwarai kwa ya ubangiji na tabbas nayi imani da cewa kai mai rayar da matacci ne amma nayi wannan tambaya ne walakin li yuma inna qalbi dan zuciyata ta ƙara nutsuwa ubangiji ta'ala yace masa fakuz arba'atan min al-tayr kama nau'i hudu daga cikin tsuntsaye ma'ana tsuntsaye ka kama nau'i daban-daban ka kama tsuntsaye hudu ubangiji ta'ala yace fasurhunna ilaika kai kucin-kucin da su ka nike su ka cudanya naman da kashin da fatar ka cudanya su sannan kuma ka kasa su sun maj'al ala kulli jabalin minhun juz'an ka samu duwatsu kan kowanne dutse wato ka jimki wannan nama da gashin da kai kucincina ka wannan ka dora akan duwatsu guda hudu ubangiji ta'ala yace thumma du'uhunna sannan kuma ka koma gefe ka kiraye su ya'tina ka sa'aya za su zo maka da gaggawa suna rayi Annabi Ibrahim alaihi salam ya aikata abinda ubangijin sa ya umarce shi ya kama nau'i hudu daga cikin tsuntsaye ya kucincina su ya nike su da kashin da gashin da naman da komai yayi cimri hudu ya dora akan kowanne dutse sannan ya koma ya kiraye su da izinin Allah subhanahu wataala take yanke dukkan su gangan jikin su ya koma kamar yadda yake kuma suka zo ga Annabi Ibrahim alaihi salam ubangiji ta'ala sai ya ce wa alam annallaha azizun hakim yace kai sani lalle ubangiji ta'ala mabuwayi ne kasaitacce ne shike sama da kowa da komai da rijaye a sama ko a ƙasa ba abin da yake rijaye shi hakimun kuma mai matukar hikima ne baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi yayi daidai da shi kaga wannan kasancewar tsuntsaye ne annabi Ibrahim alaihi salam ya yanka su ya nike kashin da gashin da komai kuma ubangiji ta'ala ya dawo da su kamar yadda suke to wannan yana tabbatar da gangan jikin da bayi suka rayu da shi a rayuwarsu ta duniya shine Allah subhanahu wata'ala zai dawo da shi a ranar kiyama kuma ga yayin fadar Allah subhanahu wata'ala game da ƴan wuta lokacin da suke rarauka ga gabban su da fatin jikinsu ubangiji ta'ala na fada wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nari fahum yuzarun hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu anfaqana Allahu alladhi anfaqa kulla shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un ubangiji ta'ala yace ba su labari game da yinin da ake taro makiyan Allah sune waɗanda suka kafirce masa ilan nari za a taro da su zuwa wuta fahum yuzauna ana ilkizo su ana tunkudin su hatta idza ma ja'uha lokacin da suka zo gabar wuta abin da ya rage a tunkuda su ciki ubangiji ta'ala yace shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun jinsu da ganinsu da fatin jikinsu za su shaida a kansu game da abin da suka kasance suna aikatawa a rayuwarsu ta duniya a lokacin nan waqalu dan wuta za su fada li juludihim ga fatinsu lima shahidtum alaina dan me za ku bada shaida akan mu cewa mun yi kaza da kuma rar kyau qalu za su bada amsar cewa an daqana Allahu allazi anbaqa kulla shay ubangijin da ya ba komai izinin yin magana shine ya ba mu ikon yin magana an daqana Allahu allazi anbaqa kulla shay ubangijin da ya sanya komai yayi furuci shine ya ba mu ikon yin furuci akan ku a yau sai ya ce wa huwa khalaqakum awwala marra domin shine ya halice ku a farkon karo wa ilayhi turja'una kuma zuwa gare shi ne za a mayar da ku to dan haka wannan aya tana tabbatar mana gangan jikin da mutun ya rayu da shi a duniya shine Allah zai dawo da shi a ranar kiyama ya hadu da ran da aka zani ya dandana abu wanda yake na ni'ima ko kuma ya dandana abu wanda yake na azaba shi yasa Allah ya ce wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katiran mimma ta'malun wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al-khasirin ayoyi dai sun wuce akan haka irin su al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun da fadarsa a cikin suratul nur yawma tashhadu alayhim al-sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun kuma ga hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana fada wannan mutumin da yayi wasiya ga ƴaƴansa cewa in Allah ya masa rasuwa su kone gangan jikin shi tokar su kasa ta kashi biyu kashi daya su shekar da shi a cikin teku kashi na biyu su shekar da shi a cikin dokar daji suka aikata kamar yadda ya umarce su ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci cewa teku ta tattaro duk abin da aka zuba a cikin ta na doka shi ma sarari dokar daji ubangiji ta'ala ya sa ya tattaro dukkan abin da yake na gangan jikin na tokar abin da aka shekar ubangiji ta'ala ya tattara ya tada shi ya dawo da shi kamar yadda yake to dan haka shine dai malam yace wa yake cewa kama bada ahum ya uduna kamar yadda Allah ya fara halittar su a farko haka mutane za su dawo a ranar kiyama za mu tashi gaba ta gaba alal musannifu rahimahullahu ta'ala wa anna Allah subhanahu wa ta'ala ba'afa li ibadihi almu'minina alhasanat wa safaha lahum bitawbati an kaba'ir sayyi'at wa ghafara lahum as-saga'ira bijtinabil kaba'ir wa ja'ala man lam yatub min alkaba'ir sa'iran ila mashi'atihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha malam Allah ya ji kansa na fada wa anna Allah subhanahu wa ta'ala lalle ubangiji wanda yake ya tsarkaka wa ta'ala ya daukaka za'afa li ibadihi almu'minina alhasanati wato ya lullunka ma bayin sa muminai kyawawan ayyukansu. Duk wasu kyawawan ayyuka da muminai suke aikatawa, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya musu alƙawalin lullunkawa ga duk abin da suka aikata na alkhairi ko mun kankantarsa. Wanda wannan kuma tsantsar adalci ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma fadala ce tashi, karamci ne nashi. Mumini kyawawan ayyuka, karamci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da fadala tashi, yakan lullunka masa. Mummunan aiki da bayi suke aikatawa, tsantsar adalci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan rubuta ma bawa iya abin da ya aikata, ba maganar lullunkawa, abin da ya shafi mummunan aiki. Wanda shi kyakkyawan aiki in bawa ya aikata a farko, Allah subhanahu wa ta'ala yakan linka wannan kyakkyawan aiki sau goma. Dine za ka zo da shi, to Allah sai ya linka shi goma. Kar ka yi tsammanin daga gomar an tsaya, a'a, daga gomar kuma Allah zai linka shi ya koma 700, daga 700 kuma zai ci gaba da lullunka shi iya adadin da shi kadai ya sani. Kamar yadda nassi na Al-Qur'ani shine ya tabbatar da haka, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون اتن cikin surat al-a'raf. Ubangiji ta'ala yace man ja'a bil hasanati, duk wanda yazo da kyakkyawan aiki, falahu ashru amsaliha, ya cancanci kwatankwacin wannan aiki sau goma. Dai takne zaka zo da shi, to kai tsaye Ubangiji ta'ala zai linka shi sau goma. Sai ya ce wa man ja'a bis sayyi'ati, duk wanda yazo da mummunan aiki, Ubangiji ta'ala yace fala yujza illa mislaha, ba za a saka wata masa faci kwatancin wannan mummuna da ya aikata. Wa hum la yuzlamuna, su bayi Ubangiji ta'ala yace ba a zaluntar su, ba a zaluntar su, a dora musu laifin da ba nasu ba. Iya abinda ka shuka a rayuwarka ta duniya shine zaka girba, wato ayinin alkiyama. To dan haka wannan karan farko ne Allah subhanahu wa ta'ala zai linka shi sau goma, daga goma kuma zai linka ya koma 700. Kamar yadda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya rawaito mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, hadithin yana cikin sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fada, kullu amali ibni adama yuba'af ala hasanatu bi ashri amsalha ila sab'i mi'atin bi'ifin, qala Allahu azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace dukkan aiki na dan adam ana lullunka masa, kyakkyawan aiki manzo Allah yace akan linka shi wato sau goma, daga goma zuwa 700. Ubangiji ta'ala yace amma banda azimi, azimi nawa ne, ni zan saka wuta ma bawa da shi. Kaga wannan yana nuna mana ashe ba daga gomar ba ake tsayawa, daga gomar za a linka shi sai ya kai 700. Kuma haka hadisin Abdullahi dan Abbas, hadisin yana cikin sahihai, yake fada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke fada, yana mai riwaya daga Ubangijinsa mai girma da daukaka. Manzon Allah yake cewa inna Allaha kataba al-hasanati was-sayyi'ati thumma bayyana zalik, lalle Ubangiji ta'ala ya hukunta kyawawan ayyuka da miyagun ayyuka, sannan sai ya bayyana ma bayinsa. Faman hamma bi hasanatin fa'amilaha du faman hamma bi hasanatin falam ya'malha, yace duk wanda yayi niyya game da aikata kyakkyawan aiki falam ya amalha, bai samu ba ya aikata wannan kyakkyawan aikin, wani uzuri ya gitta masa, to ya tabbata kataba Allahu lahu indahu hasanatan kamila, Ubangiji ta'ala zai rubuta masa lada cikakke a gunsa tamkar ya aikata aiki. mutun yayi niyyar aikata aiki na alkhairi wani uzuri ya gitta masa uzurin da ya hana shi aikata wannan aiki na alkhairi to Allah zai rubuta masa lada cikakke tamkar ya aikata manzo Allah sai ya ce fa in huwa hammadi hafa amilaha in ko yayi himma game da aikata wannan kyakkyawan aikin fa amilaha ubangiji ta'ala ya masa dace ya aikata wannan aiki kataba Allahu lahu indahu ashra hasanati ubangiji ta'ala zai rubuta masa kyawawan ayyuka 10 ila 700 dhifin daga 10 kuma izuwa 700 manzon Allah sai ya ce ila adafin kaseera kuma izuwa linki linki mai yawa wanda Allah kadai ya san adadin kamar yadda ya fada wa inta ku hasanatan yudaifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima kuma saboda tsantsar adalci sai ya ce wa man hamma bi sayyi'atin duk wanda yayi niyya game da aikata mummunan aiki falam ya amalha bi aikata wannan mummunan aiki tsoron Allah ya hana shi aikata wannan aiki kataba Allahu lahu indahu hasana ubangiji ta'ala zai rubuta masa lada cikakke bawa ne yayi niyyar aikata aikin sako tsoron Allah sai ya hana shi game da aikata wannan mummunan aiki to Allah yayi alƙawarin zai rubuta masa lada cikakke saboda daina aikin sako ibada ne ibadar mai ibada ko matukar ta cika sharuɗa ubangiji ta'ala baya tuzurtar da ita sai ya ce fa in huwa hamma biha in ko yayi niyya game da aikata wannan mummunan aiki fa amilaha shaydani da zuciyarsa suka rinjaye shi suka ingiza shi ya aikata wannan aiki kataba Allahu lahu sayyi'atan wahida Allah zai rubuta masa zunubi daya laifi dai za a rubuta masa wannan tsantsar adalci ne na Ubangiji subhanahu wata'ala mummunan aiki ba a lullunka shi amma karamci da fadala ta Ubangiji subhanahu wata'ala kyakkyawan aiki lullunka shi aiki dan haka shine anan malam yake fada yake cewa lalle Ubangiji subhanahu wata'ala yana lullunka ma bayin sa mu'mine alhasanat wato kyawawan ayyuka da suke aikatawa an gane ku duk kyakkyawan aikin da mu'mini ya aikata to Ubangiji ta'ala sai ya lullunka masa shi kuma fadala ta Ubangiji subhanahu wata'ala duk abinda mutum yake aikatawa na ibada in wani uzuri ya gitta masa bai samu ba ya aikata rashin lafiya ko bulaguro ko abin da yake kama da haka to Ubangiji ta'ala zai rubuta masa lada cikakke kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi na fada hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda hadisin yana cikin sahihul Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza marida al-abdu aw safara idan bawa ya kwanta rashin lafiya ko kuma yayi bulaguro kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha za a rubuta masa ladan abin da ya kasance yana aikatawa halin yana zaman gida ko halin yana koshin lafiya ka saba azumin litinin da alhamis rashin lafiya ta kwantar da kai baka samu baka yi ko bulaguro ya gitta maka baka yi ba ko kuma lokacin da kana cikin kuruciya kana cikin karfin jikinka kana yi tsuwa ya cin maka baka samu kai ubangiji ta'ala zai rubuta maka lada cikakke tamkar kai wannan fadala ce ta ubangiji subhanahu wata'ala kuma karamci ne nashi to shine malam sai yake cewa wasafala wasafaha lahum bitawbati an kaba'ir sayyi'at ubangiji ta'ala ya rangwamta ma bayinsa game da manya-manyan miyagun ayyuka da suka aikata bi taubati a sababin tuba an gane ko a sababin tuba ubangiji ta'ala ya rangwamta ma bayinsa an kaba'ir sayyi'ati game da manyan laifuka miyagun ayyuka da suka aikata lafazin kaba'ir jam'i ne na kabira idan aka ce kabira shine babban laifi ta yaya ake gane babban laifi malamai suka ce dukkan laifin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta haddi a kansa a wannan rayuwa ta duniya to wannan yana nuna cewa babban laifi ne duk laifin da Allah ya shar'anta ga iya hukubar da za a ma mai laifi to wannan ya nuna cewa babban laifi ne misali zina idan saurayi ne wanda bai taba yin aure ko budurwa ne ce idan suka yi zina Allah ya shar'anta cewa kowanne daga cikin su ai masa bulala dare idan ya taba yin aure ingantacce a jajjefe su har su mutu wannan ukuba da Allah ya shar'anta ya nuna mana cewa zina babban laifi ce haka barawo da Allah ya ce in ya saci wani gwalgwado na dukiya a yanke masa hannu wannan ya nuna cewa sata babban laifi ce kazafi duk wanda ya ma wani kazafi Allah ya shar'anta cewa ai masa bulala 80 wannan bulala 80 da za ai masa ya nuna cewa kazafi babban laifi ne haka duk laifin da Allah yayi alƙawari game da cewa mai kaza Allah ya tsine masa albarka ko Allah ya yi fushi da mai aikata abu kaza to wannan ya nuna cewa babban laifi ne ko kuma laifin da Allah yayi kashedi da barazana cewa duk wanda ya aikata aiki kaza to makomar shi wutar jahannama ce ga irin azabar da Allah ya tanada masa a makomar sa lahira wannan ya nuna cewa babban laifi ne ko aikin da Allah zai fada ko manzansa zai fada cewa duk wanda yayi kaza aikin sa ya zube ya baci to wannan ya nuna babban laifi ne haka duk aikin da Allah zai ce ba ni ba me kaza ko manzon Allah ya ce ba ni ba me kaza wannan ya nuna cewa babban laifi ne kamar misali hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada man gashya falaysa minna duk wanda yayi ha'inci ya hada mai kyau da mara kyau yayi algushi baya tare da mu wannan yana nuna babban laifi ne to so waɗannan manyan laifuka shine anan Allah subhanahu wa ta'ala ya rangwamta ma bayinsa amma a sababin tuba saboda daman su manyan laifuka ɗayan bi ne abinda yake kankare babban laifi shine kyautata tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko abu na biyu gabawan da ya mutu ba tare da ya tuba ba to rangwame na Allah subhanahu wa ta'ala in ya cin masa wannan yana kankare masa manyan laifi amma a nan duniya ba abin da yake kankare ma bawa babban laifi illa kyautata tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar kuma wannan komin girman laifi in dai mutum ya kyautata tuba to Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta masa kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim Ubangiji ta'ala yake faɗa ga manzansa yace ka faɗa ka ce ya ibadiyal ladzina asrafu Ubangijin ku na faɗa yana cewa ya ku bayina waɗanda asrafu suka wuce gona da iri ala anfusihim ga kawunansu ma'ana suka aikata miyagun ayyuka Ubangiji ta'ala yace la taqnatu min rahmatillah kar ku yanke kauna game da jin kan Ubangijinku ce da su kar ku yanke kauna game da jin kan Ubangijinku inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a domin Ubangiji mai girma da daukaka shike gafara zunubai gaba dayansu innahu huwal ghafurur rahim domin shine mai matukar gafara ga duk wanda ya tuba kuma shine maji kai game da bayansa mu'minai komin girman laifi laifi dai babu sama da shirka to ko mushriki in dai ya kyautata tuba Ubangiji subhanahu wataala yayi alkawarin karba tubansa ga su dai yan mushan mushrikai ne Ubangiji ta'ala ya tallata musu tuba afala ya tubu na ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim afala ya tubu na ilallahi shin yanzu ba za su tuba ba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala su daina abinda suke na shirka wa yastaghfiruna su roke shi gafara sai ce wallahu ghafurur rahim Ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba maji kai ne game da bayinsa mu'mini kuma haka ya faɗa qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad sana ka faɗa ga waɗanda suka kafirce mu in har sun daina kafirci Ubangiji ta'ala yace za a gafarta musu duk abin da ya gabata na laifinsu. Ya ishe mu misali mutumin da ya kashe mutum 100 kuma ya tuba, Allah ya karbi tubansa. Dan haka bawa kar ya ga girman laifinsa, ya kyautata tuba zuwa ga Ubangiji. Matukar ya kyautata tuba, ya cika sharuddan tuba, Ubangiji ta'ala zai karbi tubansa. In laifin ya kasance tsakanin bawa da Ubangijinsa ne, sharuɗa uku ne. Sharaɗi na farko, mutum ya daina aikin na saƙo take yanke. Sharaɗi na biyu, mutum ya yi nadama akan abin da ya aikata na laifi. Sharaɗi na uku, mutum ya yi niyyar nan gaba ba zai koma aikata wannan mummunan aiki. In waɗannan sharuɗa sun cika, to tuba ya inganta, kuma Allah ya yi alkawarin zai kankare ma bawa wannan laifi. In kuwa kasancewar akwai wani haƙƙi na bawa da ya rataya, to wannan sharaɗi ya zama huɗu. In dukiya ce sai ka mayar masa da dukiyar shi. In kuma ka zalunce shi ne a jininsa ko mutuncinsa, ka yi masa ƙarya ko ka yi da shi, to dole sai ka nemi cewa ya yafe maka. In ya yafe maka, sannan kuma tuba ya inganta. An gane ku? Sannan tuba ya inganta. To shi ne a nan kenan malam ya ce wa safaha lahum an kaba'ir sayyi'ati, sai yake cewa bitau wala wa safaha lahum bitawbati an kaba'ir sayyi'at. Ubangiji ta'ala ya rangwamta musu game da miyagun ayyukansu, manya-manyan laifuka, bitawbati a sababin tuba. Sai yace wa ghafara lahum as-sagha'ira, ya gafarta musu kankanan laifuka, bishtina bil kaba'ir a sababin nisantar manyan laifuka. Lafazin as-sagha'ir jam'i ne na sagira. In aka ce sagira, karamin laifi. Ta yaya ake gane karamin laifi? Karamin laifi wanda Allah bai shar'anta haddi a kan shi a nan duniya, kuma Allah bai yi kashedi da barazana da wata azaba a nan duniya ko a makoma lahira ga mai aiki. Kuma aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce ba ni ba mai kaza, Allah bai ce ba ni ba mai kaza. Aikin da babu tsinuwa ta Allah a kansa, babu kuma fushi na Allah ko na manzansa a kan abin, to wannan shi ne ake kira karamin laifi. To su kankanan laifuka Allah ya kankankare ma bawa a sababin abubuwa biyu. Abu na farko shi ne nisantar manyan laifuka. Duk wanda ya nisanci manya-manyan laifuka, to Allah ya yi alkawarin zai kankare masa kankanan zunubai. Kamar yadda ya faɗa a cikin suratun Nisa, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Ubangiji ta'ala ya ce in har kun nisanci manya-manyan laifuka wanda aka hane ku game da aikata su, Allah ya ce mun yi alkawarin kankare muku, wato kankanan laifukanku, nukaffiru ankum sayyi'atikum. Bugo da ƙari, Ubangiji ta'ala ya ce wa nudkhilukum mudkhalan karima, kuma za mu shigar da ku mashiga wadda take mai karamci, ita ce aljanna. Kenan kaga wannan aya tana tabbatar mana nisantar kan manya-manyan zunubai sababi ne na kankare kankanin zunubai. Hanya ta biyu wanda ke kankare ma bawa kankanin zunubai, to wannan ayyuka na ibada da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa a hadisi sahihi, hadisin na cikin sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratu lima bainahunna zaytuni batil kaba'ir. Manzon Allah yake cewa salloli biyar da Allah ya shar'anta mana a tsawon yini da dare, da sallar jumu'a zuwa jumu'a ta gaba, da azumin Ramadan na bana zuwa na baki, manzo Allah ya ce mukaffiratu lima bainahunna, suna kankare ma bawa abinda ke tsakanin su, wato na kankanin zunubai, izaituni batil kaba'ir, matukar an nisanci manya-manyan zunubai. Kuma haka hadisi sahihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cewa wato idan bawa, an gane ko, yake faɗa yake cewa waɗannan salmamin musulmin, babu musulmin da ta haduruhu salatu maktuba, sallah ta farilla za ta halarto masa fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha, ya kyautata arwallata, ya kyautata wato khushu'i a cikin sallar shi, shine kudirce tsoron Allah subhanahu wata'ala da nutsuwa, ya cika ruku'u. Manzon Allah yace illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunubi ma lam yu'ta kabira, face ita wannan sallah sai ta zame masa kaffara ga abin da yake gabaninta na kankanin zinubai da ya aikata, amma matukar bai aikata babban laifi ba. Manzon Allah sai yace wa zalika dahra kullu, wannan kuma tsawon zamani gaba daya. Misali, idan ka kyautata arwalla ka sallaci sallah ta azhar, to in lokacin la'asar yayi ka kyautata arwalla ka sallaci sallah ta la'asar ka cika ta kamar yadda ya dace, to duk abinda ka aikata na kankanin zinubai tsakanin azhar da la'asar Allah ya kankare maka matukar baka aikata babban laifi ba. Haka in ka sallaci sallah ta magariba an kankare maka abin da yake tsakanin la'asar da magariba, haka in ka sallaci sallar isha abin da yake tsakanin magariba da isha an kankare ma, haka in ka sallaci sallar asuba abin da yake tsakanin wato isha da asuba an kankare ma, haka in ka sallaci sallar azhar ta gobe tsakaninta da asuba an kankare maka, duk abin da ka aikata na kankanin laifi matukar baka aikata babban laifi ba. To shine anan kenan malam yake tabbatar mana cewa matukar kenan mutum idan ya nisanci manyan laifuka, to Allah zai kankare masa kenan dukkan wasu kankanan laifuka. Shine yace wa ghafara lahumus sagair bi tinabil kaba'ir, sai yace wa ja'ala man lam yatub min al kaba'ir, ubangiji ta'ala ya sanya ko kace ya maida duk wanda bai tuba ba game da manyan laifuka har mutuwa ta cin masa, sa'ira ila mashi'atihi, wannan mai komawa ne mai zamantowa ne zuwa ga mashi'ata Allah subhanahu wa ta'ala. Duk mutumin da a matsayin shi na musulmi yake aikata manyan laifuka, laifin da bai kai shirka ba, an gane ko, sawa'an shan giya ne, zina ce, sata ne, kwace ne, yi da mutane kisan kai, a matsayin shi na musulmi yana aikata waɗannan manyan laifuka, mutuwa ta cin masa bai tuba ba, to aqidar ahlus sunna wal jama'a wannan bawa sa'iran ila mashi'atillahi azza wa jalla, mai komawa ne mai zamantowa ne zuwa ga mashi'ata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah shi ya san yadda zai yi da shi, imma ya azabtar da shi gurgudan laifinsa ko kuma ya rangwamta masa kai tsaye, ko an azabtar da shi gurgudan laifinsa to ba zai dawwama a wuta, ƙarshe za a fitar da shi da ceton masu ceto a kai shi aljanna kamar yadda zai zo a gaba ta gaba. Shine malam sai ya kafa hujja da wannan aya, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, lalle Ubangiji ta'ala baya gafarta ma bawa hada bautarsa da wani, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, yana gafarta ma wanda ya so abinda ke koma bayan shirka. Dan haka duk aikin da bawa yake aikatawa na zunubi na manya-manyan laifuka, in dai ba shirka bane, idan ya mutu ba tare da ya tuba ba, to wannan lamarin shi na ga mashiyar Allah subhanahu wataala, cewa ya mutu kafiri ko kuma cewa wana dan wuta ne kuma zai dawwama a wuta, wannan karin tsaye ne, azarfafi ne, shishigi ne, wuce gona da iri ne, an gane ko, tsakanin bawa da Ubangiji ba a shiga, kamar yadda Hausawa suke fada ba a shiga tsakanin halshe da hakuri, ko da kofin giya mutun ya mutu a hannun shi matukar bai halatta shan giya, ya tabbata shan giya laifi ne, ya mutu bai tuba ba, to ba mu da hujjar da zamu cewa ne ya mutu kafiri, ba mu da hujjar da zamu cewa ne dan wuta ne ana can ana dandanar azaba, yin haka karin tsiye ne kuma shiga gaban Allah ne da manzansa. Allah ko ya haramta mana haka, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi, kuma hakan alƙaulu ne ala Allah bila ilm Allah ko ya haramta mana haka inna sam'a wal basara wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kuma shi ya fada wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu ubangiji ta'ala ya haramta muku da za ku fada ku dangana ma Allah abinda ba ku da sani game da shi sabani ga kawari su sun tafi akan cewa duk wanda ya aikata babban laifi to ya kafirta ya bar musulunci in bai tuba ba ya dawo ya jaddada musuluncin shi suka ce dan wuta ne kuma zai dawoma a wuta haka su mu'tazila suka ce duk wanda ya aikata babban laifi huwa bainal manzilataini yana tsakanin matsayi biyu shi ba mu'mini ba shi ba kafiri ba in ya mutu suka ce kuma dan wuta ne zai dawoma akan haka to amma aqidar ahlus sunna wal jamaa aikata babban laifi baya kafirtar da mutum ya fitar da shi daga cikin musulunci duk wanda ya mutu yana aikata babban laifi baka da hujjar da zaka ce dan wuta ne lamarin shi sai ka maida zuwa ga mashi'a ta Allah bawa ne nashi in ya ga dama ya masa rangwame in ya ga dama ya azautar da shi gurgudan laifin sa kamar yadda hadisi na Ubada ibn Samit Allah ya kara masa yadda yake fada yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada wa haulahu yake cewa wa haulahu isabatu min ashabi a lokacin nan a gefin sa wato akwai jama'a na sahabbai manzon Allah yace bayi uni ala Allah tushriku billahi shay'a wala tasriqu wala tazunu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wala ta'su fi ma'ruf faman wafa minkum bidhalika fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dhalika shay'an fa ukiba fid dunya fa huwa kafaratun la wa man asaba min dhalika shay'an thumma satarahu Allah fa huwa ila Allah in sha'a fa an huwa in sha'a aqaba maza Allah yace ku kulla mubay'a dani akan cewa ba za ku hada bautar Allah da wani ba za ku yi sata ba ba za ku yi zina ba ba za ku yi kisan kai ba ba za ku zo da yankin ƙarya tsakanin hannuwanku da ƙafafuwanku wala ta'su fi ma'ruf ba za ku saba ba game da duk wani abu wanda yake sananne a shari'a maza Allah yace faman wafa minkum bidhalika fa ajruhu 'ala Allah duk wanda ya cika da wannan mubay'a sakamakon ladan sa na ga ubangiji subhanahu wata'ala wa man asaba min dhalika shay'an fa ukiba fid dunya fa huwa kafaratun la duk wanda ya aikata wani abu daga cikin wannan yayi sata ko yayi zina ko yayi kisan kai aka masa ukuba a nan duniya wannan ukuba manzon Allah yace fa huwa kafaratun la ita ce kankaran laifin a lahira Allah ba zai bincike shi ba akan wannan laifi da aka masa hadisi dai wani laifi na daban rawo in yayi sata in dai aka yanke masa hannu to a lahira Allah ba zai bincike shi ba akan laifin wannan sata sai dai wani laifi can daban sai yace wa man asaba min zalika shay'an thumma satarahu Allah duk wanda ya aikata wani abu daga cikin wannan Allah ya rufa masa asiri ya lullube shi ba a cirke shi ba manzo Allah yace fa huwa ila Allah lamarin shi na ga Allah in sha'a afa anhu in ya ga dama yayi masa rangwame wa in sha'a aqabahu in ya ga dama yayi masa hukuma wannan hadisi yana cikin Bukhari yana cikin sahihul Bukhari kaga wannan gaba tana nuna mana duk wanda ya mutu akan babban laifi ba tare da ya tuba ba to lamarin shi na ga mashi'a ta Allah subhanahu wataala in Allah ya ga dama ya azabtar da shi in ya ga dama kuma ya masa rangwame ya yafe masa nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.